أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زم تجعب هذا كرات اللتاه مي البركة شيني على أربعون النووية وأن شيني زمانا أكو كمرة ده غدانا تند ملغا منهارا مي حقولي كومي إيدا ساشي غبادة زمانا أيو زم كمالاش dan saboda lokacin yana da tsada kuma wannan tsarin kamar shine wanda malamai suke tahiya da dama akai a samu wani littafi wanda yana cikin tsarin da muke kokarin Allah ya sa muna cikin masu rai mu rika yi cikin lokacin hutu samu wani littafi mu samu shi lokaci littafi mai kima a cikin fannin hadisi kamar su Alfiyatul Iraqi su sauran al-muqtasar na al-imam ibn kasir da manya-manyan littattafai dai na ilimin hadisi da shi kanshi hadisin a samu ayi daura ayi zama ko dai ko bi daidai gurgurdan yawan littafi wanda hakanan ake yi inda mutum har dalibi yana da kokarin biyayya da mutaba'a ta darussa sai kaga ya samu ilimi mai dama kuma ba tare ba da dau lokaci wanda za a yi in yau da gobe ne sai ga mutane wani da dama ya kasa wannan dabi'a ce kamar yadda kowa gani a cikin al-mushawwaq wanda muka karanta shi a farkon sahih Bukhari wanda da muna ta karanta wasu abubuwa da dama mutum ya saurara ya ga yadda magabata suke yi akan neman ilimi yadda suke dukufa akan shi kuma na al'ada ce ta malaman hadisi su haka suke da al'adar da jajircewa idan suka fara suna da hamasa da kokari jimawa ana yi illa iyaka wani lokaci ana kiyaye wasu zurufi ne na dalibai ko dan saboda ko yanzu haka wannan da muke yi ina kiyaye zurufin ku ne ni idan ni sai auna ana yi ba wata gajiyar da zan yi to amma saboda zurufin mutane shi yasa muke kokarin kimanta abun kuma radda marhalar mu ta kai radda san abun kuma ya kai ya ratsa ku zaga ku da kanku zaku nemi cewa a ƙara ki zan mu tashi al hadisi sani wal 20 hadisi na 22 an abi abdullahi jabir ibn abdullahi al ansari من يشغل الثالث والعشرون حديثنا عشرون دأكو عن أبي مالك الأشعري الحارس بن عاصم هيني الحارس بن عاصم قال هيك تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوا ظهور شدور الإيمان صاركي رب إيماني والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تناتك ميزاني نلادا وسبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأني سنا cikawa su biyin au tamla'u ko kuma tana cikawa mai rawi mai shakku ma baina sama'i wal ard tsakanin samai da kasai wa salatu nurun sallah haske ce wa sadaqatu burhanun sarka hujja ce ta kan cewa mutum mai imani ne wa sabru diya hakuri haske ne haske mai zahi wal qur'an hujjatun laka aw alayka al qur'ani hujja ne gare ka ka tsira ko kuma hujja ne gare ka tafka hallaka yace kullun nasu ya gudu dukkan mutane suna sammako fa ba'un nafsuhu akwai wanda ke kowa yana sayar da kanshi ne fa mu'tiquha mutun ya enter da ita daga wuta zuwa aljanna aw mu ko kuma ya hallaka ranshi wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi sabr diya a cikin wasu nusakhiyati wa sawmu diya azmi ma wannan haske ne dan saboda dukkan su su sunfanta da hakuri da azumi azumi kanshi ana kiran shi da hakuri nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dhuhur shadrul iman tsarki rabin imani ne wasu sun fassara shi da cewa tsarki shine barin duk abin da Allah ya haramta istinabun nawahi wannan kuma Allah ya ce innahum munasun yatadharu suna tsarkaka daga zinubi ba tsarki wanda muka sani na arwalla da kamun ruwa da kaza ba haka wasu ya baka fadahir shi ma irin wannan tsarki inna allahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin shi ma haka nan tsarki irin wancan ake ne shine suka ce shari'a ta musulunci shine yi nayi bari na bari yi rabi ne bari rabi ne kenan barin sai annabi sufanta shi da cewa rabi ne dan saboda abin da yasa akwai iskali ba za a ce ba tsin tsarki ne irin wannan da muke nihi tsarkaka daga kazamta dukkan shi ya zama rabin imani ina su sallah ina su azumi ina su zakka ba zai zama rabi ba kamar yadda za a raba daidai ko kuma wasu su ce rabin yana nan tsarki yana nan a yadda yake tsarki na arwalla da sal ta sallah ake nihi sai dai kasance za a fassara shi cewa tsarki wani yanki ne na imani ba ana nihi rabi hakikanin rabi ba ko wani yanki ne mai kabri daga cikin imani dan saboda ko kuma wasu su ce fashi fassara cewa adhuhuru shadru imani tsarki rabi ne na sallah dan sallah ana kiranta da imani wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance ba zai tozarta imani ku nan sallah ake ni kenan a fassara shi da cewa tsarki rabi ne na sallah wannan fasarori guda uku shine malamai suke fassara wannan hadisi da shi amma abinda aka rinjayarwa shine cewa tsarki wani yanki ne na imani tsarki wani yanki ne na imani tsarki yana nan yadda yake amma kuma ba rabin shi za a mata wili ba rabi ba wanda muka sani an rabu kaza kamar yadda za a ce la adri nisfal ilm la adri rabin imani ilimi ce ba ana nan rabi in an tsaraba tsakiya ba wanda wannan kuma yana nan cikin shari'a abubuwa masu yawa abinda zai hana mu dauke shi cewa tsarki ana nihin barin zinubai da kaurace ma kaza da kaurace dan wata ruwaya ta zo cewa alwudu shadrul iman kenan kyarare hannuna arwalla ake nihi ba zancan tawilin cewa barin ijtinabun nawahi ake nihi ya tashi daga wannan tawili shine mafi abinda malamai suke fassara shi yayin da kasance shi tsarabi ne na sallah sai in aka dauke shi rabi ne na sallah to akan wannan ne al-Imam Muslim ya hudu hadisi yake cewa ba wani musulmi da zai yi tsarki yayi ya cika tsarkin shi kamar yadda Allah ya rubuta mishi sai sallah abinda Allah ya rubuta mishi wannan salloli guda biyar sai sun kasance sun kankare zinuban da ke tsakanin su haka ne yace duk wanda ya cika arwala kamar yadda Allah ya umarce shi sallolin sai su kasance mishi kafara ne gare shi haka a wata ruwaya yace babu wani musulmi da zai arwala ya kyautata arwala sannan ya tashi zuwa ga sallah da bujuro da zuciyar shi da huskar shi zuwa ga Allah sai aljanna ta wajaba gare shi haka wani haddukan su sahihai ne ban ma fadin takharijin su daga ciki yake cewa babu wani wanda zai yi arwala ya cika arwalar shi ya karshe ya hudu wannan zikirin na karshen arwala yace sai an buda mishi kohohin aljanna duk inda ya shiga duk inda ya so kenan duka suna nuna mana muhimmancin ita arwala da yake cewa la yuhafizu alal wudu'i illa mu'min ba mai kiyaye arwala sai mummuni wannan duka yake nuna cewa arwala annabi alayhi salatu wassalam yake nihi sai dai illa iyaka a ce rabin shine ba rabi ake nihi ba na hakikanin rabi a can da yake cewa a karshe da yake cewa Allah mashar annabi alayhi salatu wassalam kowa yana sabko ne ya entar da ran shi ko kuma ya abun gakinta ayyukan da mutun zai yi a wuni ma'ana yana kokarin ento da kanshi ne ko kuma dirmiyar da kanshi a cikin wuta wasu daga cikin magabata sun yi waki akan wannan yake cewa usamin bin nafsin nafisa tarabbaha walaysa lahafil khayy kulluhum samanu biha tamluku al-ukhra fa in ana bi'tuha bi shay'in min ad-dunya fa zaka huwa al-gaban la in ana zahabat nafsi bi dini usibuha laqad zahabat nafsi wa qad zahaba samanu yace usamin bin nafsin nafisa tarabbaha ina cinikin raina da ubangiji na akan kudi yace kudi na aljanna babu wani a cikin halitta gabaki ɗaya wanda zan iya daukar raina in bashi akan ya bani wannan farashin raina Allah ne nake ciniki da shi yace idan na mallake ta in saida an ba Allah ita ya bani lahira idan kuma nayi akasin haka na bada ta ga mutane na amso wuta a wajen Allah yace wannan shine kamunga shine bugun hanci ka bada abu mai tsada an baka kudin da basu kai nashi ba yace idan raina ta tafi dan saboda duniyar da nake samu to lalle rai ya tafi gabaki ɗaya kuma kudin ya tafi gabaki ɗaya abinda na samu الحديث الرابع والعشرون حديثنا عشرين دا هدو عن أبيزر عن أمسو أبيزر الجفاري رضي الله عنه ألا أرد شيكي تيوادا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الربه جميل أبن دا النبي يروي تودا أبن جيشنشي واندا حديث القدسيني كينا يتي يا إبادي يا كوباينا واندا ينا دا تكين حديثا نزم مكارن تا مبارسان دي الأربعون القدسية تا الإمام الكاري حديثي أربعين قدسي yace ya ibadi ya ku bayina irni haramta zulma ala nafsini na haramta zalimci a karan kaina banni zalimci waja'altuhu bainakum muharraman kuma kuma na sanya shi haram ne tsakaninku fala tazalimu kada ku yi zalimci tsakaninku wani zalimci wani ya ibadi ya ku bayina kullukum dalun dukkan ku batattu ne illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi fastahaduni ahadukum ku shiryar da ni in shiryar da ku ku nemi shiriya ta zan shiryar da ku ya ibadi na akwai iskali tana yiwa mu warware shi nake cewa dukkan kubatattu ne bayan kuma can ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra kuma nan ya ce dukkan kubatattu ne yace ya ibadi ya ku bayuna kullukum ja'un dukkan kuma su ji yunwa ne illa man azamtu sai wanda na ciyatar da shi fastadamuni ku nemi ciyatarwa ta audimukum in ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin dukkan ku tsareetattu ne illa man kasautu sai wanda na tuhatar da shi jami'an gabaki daya fastakasuni aksumku nemi tuhatarwa ta in tuhatar da ku ya ibadi ya ku bayina innakum tuqdiuna bil-layl wan-nahar ku kuna ta kurakure dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni ina gafarta zunubai gabaki daya fastaghfiruni aghfir lakum kun yi gafara ta in gafarta muku ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu durri ku bako isa cutar da ni ba fatadurruni balle ku cutar da ni walan tablughu naf'i bako isa anhwanar da ni wa fatanfa'uni balle ku anhwane ni ya ibadi ya ku bayina yana nuna mana duk abin da zai ce mu yi ko mu bari anhwanin kan me yake koma shi ba abin da ke cutar da Allah yace law anna awwalakum wa akhirakum da ace na farkonku da na karshenku wa insa kum wa jinnakum da mutananku da aljanku kanu ala ataka qalbu rajulin wahid su kasance akan mafi tsoran Allah zuciya ta mutun guda minkum daga cikin ku a samu wani wanda duk duniya yake kowa tsoran Allah zuciya ku ta zama na haka nan ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba abin da zai kara mu mulki na yace ya ibadi ya ku bayina wannan Allah ya nuna mana iyakar wadatuwar shi ya ibadi ya ku bayuna law anna awwalakum wa akhirakum da ace na farkonku da na karshenku wa insa kum wa jinnakum da mutananku da aljan kanu ala afjari qalbi rajulin wahid sun kasance akan mafi munin zuciya mafi fajircin zuciya ta mutun daya daga cikin ku ma na kasa zalika min mulki shay an babu abin da ya rage akan mulki na duk duniya kowa ya zama shaydan ko kowa ya zama fir'auna ba abin da zai rage ma mulkin Allah ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da ace na farkonku da na karshenku insa kum wa jinnakum da mutananku da aljan qamu fi sa'idin wahidin suka tsaya a guri daya fasaluni suka roke ni fa zaitu kullu insanin mas'alatuhu nabba ma kowa abin da yake so ma na kasa zalika mimma indi ba abin da zai rage akan a wajena ga abin da ke wajena na arziki illa ma yanqusul mih kama yanqusul mihyad sai kamar yadda allura take ragewa idza urkhila al-bahra in an sa ta teku ba wani abin da zai ta rage ya ibadi ya ku bayina inna ma hi a'malukum ayyukanku ne ku sani kawai uhsiha nake kididdige talakun gare ku summa uwafikum iya hasana in cika muku ita faman wajada khairan duk wanda ya samu alkhairi a sakamakon shi fali hamdulillah ya gode ma Allah dan da farala Allah ce da rahama shi ba da iyawar shi ba waman wajada ghayra zalika wanda ya samu akasin wannan fala ya lumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kanshi dan ta bangaren zunubi bai zalunta kai kara maka rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi nan da yake cewa Allah madaukin sarki na haramta wa kaina zalunci ma'ana ya hana kanshi zalunci kuma wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani wa ma anabi zallamin lil abid wa ma Allah yuridu zulman lil alamin da makamantan su masu yawa da suke nuna Allah madaukin sarki baye zaluntar bawa yace na sanya shi haram ne tsakaninku duk da cewa zalunci shi karan kanshi haram ne zalunci kashi biyu ne na farko zalumcin kai ka zalumci kanka mafi girman shi shine shirka inna shirka la zulmun azim mushriki dan saboda ya sa wani abu a gurin da bai dace a sa shi ba zalumci shine ka wad'ul ashya'i fi ghairi mawadi'iha aza wani abu a gurin da ba nashi ba to mai shirka ya dauko ibadar Allah ya sa ta gurin da ba nata ba shi yasa aka kira shi da azzalimi shine dukkan alqur'ani Allah yana nihin kafurai yana kiran su da azzalimai haka nan mushrikai sannan kuma mai bima wannan shirka sai aikin sabo shi ma zaluntar kai ne nabi kuma zaluncin da bawa zai zalunci wani shi wannan zaluncin kai kenan ya zalunci wani shi shine wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin hajjatul wada inna dima'akum wa amwalakum ku sani cewa jinanakin ku da dukiyarku da mutuncin ku haram ne a gare ku kamar haramcin wannan wuri naku har zuwa karshe hakanan annabi alayhi salatu wassalam kita isma'u minni ta'ifu ku saurara daga gare ni zaku rayu kada ku yi zalunci bai halitta ba dukiyar mutum musulmi ga dan uwan shi musulmi sai ta hanya mai kyau ahmad ya rawato shi sahihi ne hakanan a cikin sahiha ne ce inna zulma zulmatun yawmal qiyama zalunci duk kai ne ranar tashin alqiyama haka a cikin hadisi annabi alayhi salatu wassalam kita inna allaha la yumli lil zalim hatta iza akhazahu lam yuflitahu Allah yana talala ga azzalimi amma sai radda yadda muke shi bai sai kubuce ba sai karanta wa kazalika akhzu rabbika iza akhzar qura wa hiya zalima haka ne damkar ubangijinka take idan ya kama wata alƙarya tana azzalima kamun Allah mai tsanani ne. Haka nan annabi sahih al-Bukhari daga Abi Hurairah yake cewa duk wanda ya kasance yana da wani abun zalunci ga dan uwan shi to ya nemi gafarar shi tunkan aje gurin da babu dinare babu dirhami kaba kahin a amshi daga ladanka a kumsa a zuba mushi in baka da lada a kwaso zinuban shi a zuba maka kuma a gefa ka wuta. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi annabi yace mu kiyaye zalunci tunkahin akai ga haka. A cikin hadisin dalili ne akan cewa Allah madaukin sarki yana son bayin shi gabaki ɗaya yana son masalihikin sa abinda zai gyara su duniyar su da addinin su ta huskar abincin su da abun shan su da tuhassu da ma wani wannan gabaki ɗaya kamar yadda yake son su shiruto kuma haka yake so su nemi wannan abubuwan gabaki ɗaya. Shi yasa yazo a cikin hadisi yake cewa liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kulluha tashi sa'ana alihi idan qada dayan ku roki ubangijin shi buƙatar shi ko mun kankanta abun hatta da kunnan takalmin shi in ya cire ya roki Allah madaukin sarki ya abun gakin mushi ya bashi. Dangantar istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan yan adam gabaki daya masu kurakure ne mafifitan masu kurakure sune masu tuba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ni ina tuba ga Allah ina istighfari gare shi a wuni sama da so 100 ya kai yake cewa ya ayuhan nas ku tuba zuwa ga Allah wanda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi da karin ya ayuhan nas. Haka annabi alaihi salatu wasallam yake cewa aina anta min al-istighfari ya Huzaifa. Huzaifa ya zo yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah a cikin harshe na akwai kurakure sai yace ina gamin ka da istighfari me yasa baka rajumta istighfari ni kaina ina neman istighfarin Allah a wuni sama so 100. A hadisai da dama da ayoyi sun zo akan umarni da istighfari da kuma bayyana matsayinta wanda bawa ya lazumce ta dare da rana ya waita istighfari. Haka nan da yake cewa ayyukan ku ne kawai ina kididdigewa in baku in cika muku su dan saboda ya hada a cikin alqur'ani faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara da ma ayoyi da dama da suke tare da su da suke goyen bayan ta. An rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa man ya'mal su an yujza bihi cewa shine mummuni da zai aikata ayyukan asha anan gidan duniya Allah zai saka mishi kyawun ladan shi kuma ya aje mishi har gobe kiyama. Amma shi kahuri kuma za a gaugoto mishi kyakkyawan ayyukan shi alkhairan shi da yayi zan muga suna taimako suna kaza bai ta yi a banza ba. Allah madaukin sarki zai ba su ladan abun amma anan duniya sai musu budin wani abu na alkhairi dan saboda wannan alkhairin da suke duka kuma wannan yake korewa Allah zalimci. Alhadith al-khamis wal 20 hadisi na 25 an Abi Zar radiyallahu anhu daga Abi Zar Allah rada shi yake cewa anna nasa min ashabin nabi wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi suka ce ma annabi ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusur bil ujur ma abuta dukiya mai yawa sun tahi da lada yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke yi wai sumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke yi wai tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da rarar dukiyar su abinda ya doriya ga bukatar su. Kala sai an wannan takaici ne da hasara bace gibda ce takaici ne akan cewa su ma su samu irin wannan abu. Sai annabi ya ce a walaysa qarja allahu lakum ma tasaddaquna shin Allah ba ya sa muku ba kuma abin da zaku yi sarka inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa cewa kowace tasbihi kuna da sarka in kun yi kowace kabbara kuna da sarka kowace hamdala kuna da sarka kowace haylala kuna da sarka wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawa sarka ne wa nahyun an munkarin sadaqa hani ga mummuna sarka ne wa fi budi ahadukum sadaqa dayan ku je ma iyalan shi sarka ne fa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah aya ati ahaduna shahawata ushin dayan mu zai je ma sha'awar shi biya bukata shiga iyalan shi wa kunu lahu fiha ajr kuma ya samu lada. Qala sai ce ara'aytum law wada aha fi haram ban labari inda ya sanya bukatan nan tashi a haram zina yayi akana alaihi fiha wizr shin yana da zinubi akai fa kazalika ma'ana suka ce na'am fa kazalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr haka nan in ya sanya bukatar shi a halakin shi to wannan zai kasance yana da lada. Al-Imam Muslim ya huddo wannan hadisin kuma cikin shi akwai nuni da ke nuna cewa sahabban annabi alaihi salatu wassalam masu kwadayi ne da tsananin kwadai akan neman ayyukan alkhairi dan gashi har sun yi bakin ciki akan wasu wanda suna ayyukan alkhairin da su basu yi dan saboda basu da abun lada. Shi yasa wasu da dama daga cikin su ake bada labarin suna huta su yi ayyukan su yi ittace akan su zo dan saboda su samu abin da zai zama sun shiga cikin wanda suka bada sadaka. a wata ruwaya da suka zo annabi ya ce musu bazan ba ku ba abinda in kun aikata za ku wuce wanda suke bayan ku kuma wanda yake gaban ku za ku kamo shi ba wanda sai aikata irin wanda lada ya samu irin wannan sai irin wanda irin wanda kuka yi sai suka ce eh sai annabi ya ce ku yi tasbihi ku yi kabbara ku yi hamdala bayan kowace sallah 33 kenan annabi sai ba su wannan suka komo suka ce ya ma'aikin Allah ƴan uwan namu kuma masu duke sun ji kuma su ma sun kama suna yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zalika fadlullahi yuti man yasha wannan farala ce ta Allah yake bara ta wanda yaso kenan sai ku hakura Bukhari da Muslim suka hudu wannan ruwaya sadaka ba da dukiya ba dan saboda anhwaninta yana zabura ya taba wani wanda ba kai ba so diyawa ma zai kasance in baka da dukiya kai sarka da wani abin da anhwanin shi yahi wanda ya sarka da dukiya shine umarni da kyakkyawa da hani ga mamuna dan kira ne zuwa ga ayima Allah biyayya a kame gami da saban Allah wannan kufi yahi wanda ya kyautar dukiya haka nan karantar da al-ilmun nafi ilimi mai anhwani da iqra'ul qur'an karantar da al-qur'ani wa izalatul azaa anit tariq da nisantar da kazamta akan hanya da yin dukkan wani abin da zai anhwani jama'a idan mutum bai samu dukiya ba yana yin shi annabi yana nihin cewa yahi ma wanda zai yi dukiya zai sarka da dukiya matukar wannan kin shi ba bai da abin da zai yi sarka na daga cikin nau'in sarka kame hannu gami da cutarwa annabi an tambaye shi meye mafifitan ayyuka yace imani da Allah da jihadi a tafarkin Allah aka ce wace rai ya hitiya tarwa ta hika karhi yace wanda ta hi tsada a wajen masu ita yace idan ban aikata ba yace ka taimaka ma tu inu saniyan auta sana'a li akhar ka taimaka ma wani mai aiki ko kuma ka bada aiki ga wanda bai iya shi ba sai kice ya ma'aikin Allah idan na kasa gami da wannan sai kice ka kame sharrin ka ga mutane wannan shi ma sarka ne gare ka wanda Bukhari shi ma da Muslim suka rawaito shi haka a hadisin Abi Zar annabi sai suke cewa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa mulmushi kama dan uwanka a huska kai ji dadi wannan sarka ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da kyakkyawa da hami ga mummuna sarka ne ka shiryar da mutun a cikin wani bata shi ma sarka ne wa imadu dukal hajar ka gusar da dutsi da kaya da kashi a cikin hanya shi ma sarka ne wa ifraguka min daluka dalu akhika laka sadaqa taimaka ma dan uwanka shi ma sarka ne da hadisai da dama wanda suke goyen baya akan wannan abin da wannan hadisi yake dauke mai albarka الحديث السادس والعشرون حديث نشرين دا شدة أنا أبي هريرة رضي الله عنه أمسر أبي هريرة الله رد شي قال إيكي تيوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوى كل سلامة من الناس عليه صدقة دكان غبي نواجن أن تارد أن أدم صدقة كمات يمشي واجبين يمشي صدقة كل يوم تطلع فيه شمس أكوى نونين دارانا تهوتو gaban da suke tare da kai 360 kowanne ana so a kullun kowanne ka dauki sarka kai a madadin shi yace ta adulu bainal sunaini sarka kai a kyautata kai shiga tsakanin wasu mutum bi kai adalci tsakanin su sarka ne wato inu rajula fi dabbatihi ka taimaka ma mutum a cikin dabba shi fatahamiluhu alaiha ka dora shi a busan ta bai iya hawa ka kama mishi hawa tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sarka ko kuma ka kama kayan shi a aza mishi sarka ne zaka wuce mutum yana dauke da yana shirin aza wasu kayan shi a moto ko da bai tambaye ka wani zo ka mamuni zaka ga cewa ya bata maka lokaci amma kuma annabi ya kira shi da sarka ne wal kalimatu tayyiba sadaqa kyakkyawar kalma sarka ce yace kullu khatwatin tabut khudwatin dukkan wani tako tamshiha ila salat da zaka taka zuwa ga sallah wa tumidul aza anit tariq sadaqa sadaqa yace ka cire kazamta daga hanya sarka ne bukhari ya rawaito shi da al-imam muslim sun huddo shi ne ta hanyar hammam ibn munabbih daga abi huraira bazzar ya huddo shi daga ruwaya abi salih daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kari yace lil insadu salasu mi'ata wa sittuna azman dan adam yana da gabbai 360 ko kuma sulama yace kowanne wajibi ne yayi masa sarka yace idan bai samu ba yace yayi umarni da kyakkyawa ya hani ga mummuna yace idan bai samu ba yace dauke kashi daga hanya in bai samu ba yace taimaka ma mai rauni yace in bai samu ba yace to ya kiyaye sharri wannan kuma bai yace ba bai iya ba bakin karshen rauni dai ka kame sharri ga wani ba zaka cutar da wani ba haka nan al-imamu muslim ya rawaito hadisi daga Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci dan adam akan gabbai 360 daidai duk wanda yayi zikirin Allah ya gode ma Allah yayi hailala yayi tasbihi ya gusa wata kazamta daga hanyar musulmi ya gusa wata kaya ko kuma wani kashi ko yayi umarni da kyakkyawa ko hannu da mumuna to daidai gurgurdan wannan 360 kin ne gabbai da zai biya haƙin su wa kad zahazaha nafsuhu minan nar sai zamana ya nisantar da kanshi daga wuta kenan wannan yana mana bayani akan wannan dabi'u masu kyau wanda ga mutun zai lazumce su. Haka Allah madaukin sarki ya mana umarni da cewa gaban mu wajibi ne mu bada haƙƙin su. Allah zai khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha arkabak. Allah ya tunatar da mu dan saboda mu gode mishi akan wannan gabbai da yamma da ma ayoyi da dama da suke goyen bayar wannan aya na bayanin mutuna ni'imar halitta da Allah madaukin sarki ya mu dan mu gode mishi akan ta. الحديث السابع والعشرون حديث نا 27 عن النواس بن سمعان الانصاري رضي الله عنه قال يكي تيوا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر نا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم game da karma albir wal ism da kuma sabo aikin da'a da kuma aiki na sabo faqala sai annabi yake ce albir husnul khuluq aikin da'a shine kikkiawan hali wal ism ma haka fi sadrik zunubi kuma shine abin da ya motsa kirjinka a zuciyarka wa karihta an yattali alaihi nas kuma kake ki mutane su sai sun kai ga wannan abun asadar shine kawai zuciya dan a gurin zuciya a gurin kirjin take shi yasa ake amfani da wannan hadisin Nawas ibn Sam'an Muslim ya huddo shi al-Imam Muslim daga ruwayar Muawiyah ibn Salih daga Abdurrahman ibn Habib ibn Nufay daga Nawas da Muawiyah ibn Abdurrahman Muslim shi ya kadaita da huddo shi banda al-Imam al-Bukhari bai huddo wannan hadisi ba kuma wannan hadisi ya tattaro akan tafsirin al-birr da al-ism wasu sun sanya shi shine tafsirin kawai halal da haram hadisin Nawas ya fassara husnul khuluq ya fassara shi hadisin wa bisa cewa abinda zuciya ta nutsu da gare shi ta nutsu akan shi ma'ana yana daidai da alhalalu bayyinun wal haramu bayyin amma ga wanda imanin shi ya kai kamar da muka bayani shine yake iya bambancewa zuciyar shi zatta nutsu akan aikin alkhairi aikin sharri kuma ta kasance bata nutsu akan shi ba yana nuni ne da yace al-ism ma haka fi sadrik zuwa ga cewa aikin sabo dan adam idan yana da imani zai kasance yana samun kunci da rishin jin dadi da ittirab akan aikata shi zuciye shi batta nutsuwa akan aikata wannan aikin saban zai kasance yana inkari ma akan mutane su ganshi wannan kuma in ya kasance imani shi ya kai wannan martaban ne zai zama na haka amma in ya kasance fasiki ne zunubin shi ya kai inda yake dan dan giya ya ga ku kuna a titi ma yana shan giya shi ko akai bai a kawo ku ba zuciye shi ta nutsu da ita alhadisu samin wal 20 hadisi na 28 an abi najih al irbar ibn sari radiyallahu anhu kala yace wa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baliga annabi ya mana wa'azi wa'azi mai kai matuka wajalat min hal qulubu zukata wajalat zukatu sun yi tsoro a ciki yace wa zarafat min hal uyun idanu sun huhuto faqulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu mudin kama wa'azi ne na mai ban kwana fa ausina kai mana wasiya faqala sai yace usikum bi taqwallahi azza wajal ina muku wasiya da tsoron Allah wa sam'i wa da'a da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun koda bawa ne aka sanya muku shugabanci fa innahu man ya'ish minkum da duk wanda ya rayu daga cikin ku ba adi bayana fa sayara ikhtilafan kaseeran zai ga sabani mai yawa malamai su ne suka ce sabanin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi shi yasa yayi ishara da asam wa da'a a cikin sha'anin shugabanci yace fa alaikum bi sunnati ina horan ku da riko da sunna ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna ta halifofi shiriyayyu al-mahdiyyin min ba'di wanda suke shiriyayyu a bayana wannan kuma da wannan kalmar ta annabi ake tabbatar da cewa abinda Abubakar Umar Usman halifofin nan guda hudu suka kawo a matsayin sunna ake kiran shi koda bai babu shi a cikin hadisan annabi alaihi salatu wassalam ba masail ba wanda suka yi sabani tsakanin su masail wanda suke sun kawo su babu wanda yayi jaya an sallama an bi su dan akwai gwar da a tafsirin ayoyi ko wasu masail na fiqh zaga sahabbai sun yi sabani Abubakar ya hudu kaza Umar to wannan magana wani ba zata zama tana da fifiko akan maganar wani yace baya na addu alaiha bin nawajis ku yi riko da ita da hakoran ku wanda suke mata mana wa iyakum ka shedin ku mu da satul mu da kirkirarin lamurra cikin addini fa inna kullu bid'atin dalala yace dan saboda dukkan abin da yake kirkirarre bata ne al-imamu abu daud ya rawato shi da tirmizi yace hadisi ne hasan wannan hadisi al-imamu ahmad da abu daud da tirmizi da ibnu majah sun rawato shi duka daga ruwayar saur ibn yazid da khalid ibn ma'dan daga abdurrahman ibn amr sulami Allah ya yarda da shi haka nan al-imamu abu nu'aym ya huddo wannan hadisi wannan da yake cewa annabi yayi mana wa'azi wanda ya kai matuka kaiwa a cikin matuka wajen wa'azi yana nihin shine annabi ya kawo wannan lafuzza masu dadi wanda sun yi karbuwa zuwa ga zakata balaga shine sadar da sai wal balaga hiya tawassul ila ifhamul maani al maqsuda wa isalaha ila qulubi sami'in bi ahsani sura min al alfaz dalla alaiha wa afsahiha. Kun ga kamar yadda muka yi bayani dazu, balaga shine sanin zaban lafuzza masu kyau wanda zasu gaugawar isar da sako da ake so da isarwa ga wanda yake sauraro, shine balaga kawai. Hine yake cewa mau'izatan baliga mai cike da balaga kuma cike da fasaha. Annabi ko wannan cikin mau'iza kin shi duka haka nan ne yake amfani da su. Haka nan fa kana salatu qasadan khutbatuhu qasadan Annabi alayhi salatu wassalam. Dangance da cewa ayi riko da littafin Allah da hadisan shi, kada a bibiyo salamurra wanda suke kirkirarru ne bayan shi. Ya zo cikin hadisin da Imam Ahmad ya huddo yake cewa wala nabiyya ba'di babu annabi bayana, uti tu fawati hal kalimi, an bani mabudin kalmomi da khawatima huwa jawami'ahu. Yace na san kam khazanatin nar, nawa ne masu gadin wuta da masu tsarukan al'arshin Allah. Kuma an takaice mu al'ummata, annabi ya gafarta ma al'ummata kuma ya ba su lahiya. Ku yi sauraro ku ji, matukar ina tare da ku. Idan aka tahi da ni ni bar duniya, to na hore ku da littafin Allah, ku halitta abin da ya halitta, ku haramta abin da ya haramta. Wannan nuni ne zuwa ga at-tamassuku bil kitabi wa sunna. Yana daidai da hadisin can baya da yake cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yace wa ma hadasa fil umma ba'da asr sahaba wa tabi'in al kalam fil halal wal haram bi mujarrad ar ra'i. Al imam ibn rajab yake cewa na riga abinda aka kirkiro bayan tahiyya sahabbai da tabi'ai magana cikin halal da haram da mujarrad ar ra'i, wanda wannan kuma sunna da dama ta zo da sabanin wannan abubuwan da kiyasi na hankali. Yana nihin wannan yan falsafa da suke sa hankali cikin lamurra na addini. Abinda aka kirkiro wannan shine wa za'ama anna alhaqiqata nafi shari'a, suka za'ama cewa haqiqa bambam shari'a daban, haqiqa daban shari'a daban. Wa anna alma'rifa takfidu ma almahabba, cewa idan mutun ya san Allah yana san Allah, wannan ya wadatar ko babu ayyuka, ba buƙatar yayi aiki. Ayyuka sun kasance na mahajubai ne. Shari'a batta ba shari'a ce ta taju ilaiha alawam, gama garin mutane suke buƙatar ta. Mai yiwa ma yace ruba man damma ila zalikal kalam fi zati wa sifa, so diyawa ma su gama wannan zuwa ga zatin Allah da sifar Allah, wanda kuma wannan sabani ne game da kitabun Allah da littafin Annabi alayhi salatu wasalam hadisan shi. Al hadis at-tasi wal 20, hadisi na 29 daga Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu kale, yake cewa qultu ya rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, akhbirni bi amalin yudkhilun ila janna, ka bani labarin aikin da zai shigar da ni aljanna, ba'idni an nar, ne sun tani daga wuta. Qala sai ce laqarsa artani an azim, ka tambaye ni game da abu mai girma. Wa innahu laysirun ala man yasarahu Allahu alayhi, mai sauki ne ga wanda Allah ya saukake ma. Ta abudullaha wa la tushrik bihi shay'an, ka bauta ma Allah kada ka ga mabautar shi da kowa. Wa tuqimu salata, ka tsaye da sallah. Wa tu'ti zakata, ka bada zakata. Wa tahujju wa tasumu ramadan, kai azumin ramadan. Wa tahujjul bait, kai haji a dakin Allah. Yace summa qala, sannan sai ce ala adulluka, shin bazan nuna maka ba ala abwabul khair, kan hanyoyi na alkhairi. As-sawmu junna, azumi garkuwa ne daga wuta. Wa sadaqatu tufidu khadi'a, sadaka tana kankare zunubi. Kama tufiul ma'un nar, kamar yadda ruwa ke kashe wuta. Wa salatul rajulu fi jawfil layl, sallan mutun a cikin duhun dare. Sannan sai karanta tajafa junubuhum 'alal madaji, har sai da kai amalun. Summa qala, sannan sai ce ala ukhbiruka, bazan baka labari ba. Bi ra'asil amr, da shugaban lamurra kullihi, dukkan shi. Wa amudihi, da gimshikin shi. Wa zarwatu sanamihi, da kololuwar tozan shi. Qultu bala ya rasulullah, yace eh ina so ya ma'aikin Allah. Yace ra'asul amr al-islam, shugaban lamari shine musulunci. Wa amuduhu sala, gimshikin shi sallah. Wa zarwatu sanamihi al-jihad, kololuwar tozan shi shine jihadi. Yace ala ukhbiruka bi malaki zalika, bazan baka labari ba da mai shugaban wannan abubuwan duka. Qultu bala ya rasulullah, nace ba ni labari ya ma'aikin Allah. Summa qala, sai nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuffa alayka haza, ka kame wannan. Yayi nuni zuwa ga harshen shi. Qultu he, nace ya nabiyallah, ya ma'aikin Allah. Wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi, shin mu za a kama mu da hamma abinda muke magana, har magana ma ana kama mu da lahi da ita. Yace fa qala, sai yace sakilatka ummuka, baka da fahimta ya Mu'az, ya kai Mu'az. Wa hal yakubbu an-nasu fi an-nar, tana daga cikin kalmomin da Larabawa suke faɗa ba suna nihin ma'anar ta ba. Yace wa la yakubbu an-nasu fi an-nar ala wujuhihim, shin akwai wani abin da ke kihar da mutane a cikin wuta ta kan huskar su au kala alama na khirin ko kuma ta kan zozan hancin su illa hasaidu alsinatim sai girba girba na halshinan su ma'ana Tirmizi ya rawaito shi ce hadisin ne hasanun sahih wannan yana nuni ga cewa Mu'az Allah mishi rahama yana da kula da neman ayyuka na alkhairi dan saboda ya shiga cikin ya san cewa aljanna ana samun ta ne da aiki kamar yadda Allah madaukin sarki yayi nuni annabi da yake cewa babu wanda ke shiga aljanna da aikin shi yana nihin asalin shigar mutum ba zai shiga ba sai da rahamar Allah sai da tauhidi da imani zai shiga aljanna in ya shiga kuma daukaka da samun daraja da kima a cikin ta wannan ayyukan shi zasu abun gakin shi zasu shigar da shi da yace mishi kai tambaya mai wannan abu mai girma ya zo a wata ruwaya wani da ya tambaye shi haka cewa yayin laqad da in kunta aujastal mas'ala laqad azamta wa adwalt duk da ka takaice tambaye kan inji annabi amma ka girma mata ka kawo tambaya mai tsawo shine shiga aljanna da tsira daga wuta wanda shine makasudin aiko manzanni da aiko littattafai ga baki daya yace annabi alayhi salatu wassalam haka yake ce ma dandana ta Mu'az yake cewa Mu'az in yayi addu'a in yayi sallah idza sallaitu as'alul janna ina roƙon sa Allah aljanna kuma ina neman tsari daga aljanna yace mi an mafi kyan gungunin da kake ya kai Mu'az yana nunin yawan roƙon da yake Allah ka kiyaye daga wuta da yace kuma mai sauki ne ga wanda Allah ya saukake mai ana nihin cewa shiga aljanna da muwafaka ga aiki na gari muwafaka ce daga Allah ba dabaran mutum ba iyawa shi ba in ya samu kanshi a ciki sai ya gode ma Allah alhadisu 30 hadisi na 30 ana abi sa'alabat al-khushni ana amso daga abi sa'alabat al-khushni jursum ibn nashir radiyallahu anhu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha farada fara'id allah ya faranta farallai fala tudayyu hakada ku tozarta su wa hadda hududan ya sanya wasu dokoki iyakoki fala ta'tadu hakaka ku ketare su wa harrama ashiya'a ya haramta wasu abubuwa fala tantahiku hakada ku keta su wa sakata ana ashiya'a ya kyale gami da wasu abubuwa rahmatan lakum rahama gare ku gairin nisyanin ba dan ya manta da su ba fala tabhasu an haka da ku yi bincike akan su rawahu hadisun hasanu hadisi ne mai kyau rawahu Daraqutni al-Imam Daraqutni ya rawaito shi wa gairuhu da wasin shi Daraqutni ya hudo shi cikin sunan kin shi Allah mashi rahama wannan hadisin shi kan shi hadisi ne wanda yake gama gari ya tattaro abubuwa na addini gabaki ɗayan su kashi hudu da halak da haram da dokokin Allah da abin da aka kyale akan shi kuma dukkan shi wannan sune hukunce-hukuncen addini Sam'ani Abubakar Sam'ani yake cewa wannan asali ne mai girma na asalin addini duk wasu hadisai karkashin shi suke huta halak da haram da abin da aka yi shiru akan shi da dokokin Allah abin da aka yi shirukin nan akan shi Allah ba dan ya manta da shi ba dan saboda rahama ne a gare ku to ba a so ku yawaita tambayoyi akan shi wannan ana magana da sahabbai dan kasu yawaita tambaya Allah ya sab ko haramci ko halaccin ko kuma aka san abinda abin yake kai amma a yau duk tambayar da mutun zai in dai da kyakkyawan manufa ce sai ma malami ba jin tsoron dan ka a sab ko a haramta ko a halitta abu alhadisu alhadi wa 30 hadisi na 31 an abil abbas amso daga abil abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yazo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah dullani ala amalin nuna min wani aiki idan ana amiltuhu idan na aikata shi ahabbani allahu allah zai so ni wa ahabbani nas mutane su so ni ya gama duka biyu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi izhar fi dunya ka guji duniya yuhibbuka allah allah zai so ka wazhar fi ma aidin nas kan nisanci abin da ke hannun mutane ka guje shi yuhibbuka su ma zasu soka hadisi ne hasan ibnu majah rawato shi da sanadi mai kyau wanda yake matsayin hasan ne ibnu majah rawato shi daga sufyan sauri daga abi hazim daga sa'ad ibn sa'ad sa'idi rahimahullahu ta'ala yace hasan ne amma malamai sun ce akwai nazar a cikin wannan hadisi da ya hasana cikin shi akwai khalid ibn amr al-qurashi al-umawi wanda imamu ahmad ya ce munkarul hadis wani lokaci ma ya ce laisa bi siqa yarwi ahadisan bawadil ba siqa bane yana rawato hadisan ƙarya ibn ma'in ya ce hadisan shi ba komai bane wani lokaci ma ibn ma'in ya ce tattaccen makaryaci haddasa an shuba ahadisun mawdu'a ya kirkiro ma shuba hadisan ƙarya masu yawa bukhari da abu zur'a suka ce munkarul hadis abu hatim ya ce matrukul hadis da'if salih ibn muhammad da ibn adi suka ce hadisan ƙarya yake kirkirawa Ibn Hibban yayi tibka da warwara ya ambace shi cikin as-siqat kuma ya ambace shi cikin addu'afa. Ibn Hibban yana da wannan, Allah ya mushi rahama, Allah ya ji kanshi. Wannan yake nuna cewa hadisin bai kai martabar da al-Imam an-Nawawi ya bashi ba, mun ji maganganun wannan jima-jiman jagororin a cikin ilimin hadisi da suka abun nan. Amma hadisin yace ya tattaru wasiya guda biyu masu girma, shine zuhud a duniya, kuma wannan shi zai sa Allah ya so mutum. Na biyu kuma zuhud nisantar ga abin da ke hannun mutane, wanda shi zai sa mutane su soka. Wannan kuma zuhud a cikin duniya nuni gare ta da yabanta ya zo mai yawa a cikin duniya, a cikin Alkur'ani, da kuma zargin wanda ya bijira ga duniya yake ta nemanta. Allah ya ce bal tu'siruna alhayata ad-dunya, bar dai kawai kun zabi rayuwar duniya, alhali kwa lahira ita tahi alheri ita ce mafi wanzuwa. Yace turiduna arda ad-dunya, kuna nihin haja ta duniya, Allah ko yana nihin lahira a cikin suratul anfal. Haka nan da yake bayani akan Qarun, fa kharaja ala qaumi fi zilati qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya, ka gani wanda suke sa rayuwar duniya an da zargin su ne ake yi. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada, haka Allah ya ce wannan gidan lahira mun sanya shi ga wanda bai neman daukaka a nan duniya da neman girman kai a duniya, kuma bai neman banna. Haka nan ayoyi da yawa jinkin wanda suka zo akan wannan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi la dunya ahwanu ala Allah min haza alaikum, gami da wani bunsuru mara kyau da Annabi gawa dan akuya. Annabi ya ce wannan Allah ya hitsanar duniya sama da wannan. Ya zo daga mustawrid al-fihri, daga Annabi sai yake cewa madduniya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isbahu fil yam falyanzur bima yarji, duniya a wajen lahira an kwatanta ta ba komai bane sai kamar yadda mutun zai sanya yatsa shi a cikin teku ya ga mi zai doko a ciki, babu abin da zai doko a ciki, ya duba mi ya doko. Wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi. Wannan ya tuna mini can baya hadisin da aka ce in kun roke ni dukka na ba kowa abin neman shi bai wuce ba, kaman mutun ya sa allura abin da zata huddo cikin teku. To wannan malamai suka ce mujarradin misali ne, allura zata doko dan wani abu ko mun ka dan kin shi. To misali ne, ba ana nihin ba cewa ana Allah in ya baku wani dan abu ya ragu kadan, shi babu abin da ya ragu, kawai misali ne, mujarradin misali ne. Wanda wannan bayanin wajibi ne a wajen wancan hadisin, dan wani zai fahimci cewa kenan abin da yana Allah ya dan rage, amma kadan ne, kwarai kadan ne aka rage, to ba abin da yake ragewa. A wani hadisi Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da duniya ta kai daidai da hukuken saburo a wajen Allah, da kahuri ko makwatanin ruwa ba zai sha ba a cikin ta, wanda shi ma Muslim ya huddo shi. Wani a hadisin Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa a cikin, yace gudun duniya ba shi bane ba halat taharam ko kuma haƙin dukiya, yace he dai zuhud a cikin duniya shine ya kasance abin da ke hannunka kahi amuntuwa da shi gami da abin da ke hannun wani, ta kasance kana cikin musiba idan ta same ka ka ji cewa kana kokarin kawar da ita ta hanya mafi daidai, argabu fi halu annaha baqiyat laka, kana san a ce dama ta tsaya dan saboda ladan da ake samu a cikin ta, shine zuhud. Wanda hadisin yana da rauni. A wani hadisi malamai suka ce, a wani hadisin ya ce gobe kiyama za a zo da duniya cikin tsohuwa, a juyatun mushawaha, tsohuwa mai mummunan halitta wadda ba taba ganin mai muninta ba a cikin duniya. Su mummunai hurul ini sira na wasu yan duniya masu neman duniya wanda suka bata gaba, wannan tsohuwa ta nihesa a ce wannan menene ne, sai Allah ya ce wannan ita ce duniya da kai ta kisan kai da ne da bata lokaci akan ta, kuma kau da kai akan neman addini na, ku je ita ce ta, kuma sai ta ja su a je wuta. Hassan yake cewa min da afi yaqinika, na daga cikin raunin imanin kai kasance abin da ke hannunka kana ganin yahi abin da ke wajen Allah. Yace inna arja ma yakunu rizqu in qalu laysa fi dunya daqiqa masruq. Allah mushi rahama yake cewa mafi kyakkyawan zuhudi shine mutun ya kasance ya nisanci abin da ke hannun mutane, wannan zai sa mutane su so shi. Dan saboda dan adam duk lokacin da ya kasance kana son abin da ke hannun shi, to a lokacin yake ƙara tsanarka. Shi kuma Allah duk lokacin da kake son abin da ke hannun shi, a lokacin yake ƙara son ka, yake ƙara jin cewa ka cika bawan shi na gari. Ita ce wasiya ta biyu. A wani ruwayan ma cewa i asma fi aidin nas, kai ɗaya ba tsammani ka, ɗaya ba tunanin ka ga abin da ke hannun mutum, to zaka kasance mafi wadatar duniya ga baki ɗaya. Labarani ya huddo yake cewa sharaful mu'min qiyamuhu bil layl, daukakar mummuni qiyamul layli, wa izhu istighna'uhu 'anil nas, mutuncin shi shine ya kame hannun shi ga abin da hannun mutane al-imam hakim ya huddo shi hadisi ne hasan hasan al-basri yake cewa mutum ba zai gushe ba karimi ne a wajen mutane mai mutunci ne suna girmama shi suna mutunta shi matukar bin roki abin da ke hannun sa ba idan ya aikata haka sai su rena shi su gari shi mutuncin shi su kishi su tsane shi ayuba saqtiyani yake cewa la yanbulu rajulu hatta yakuna fihi khasalatan mutum ba zai zama shugaba ba sai ya kasance yana da dabi'a guda biyu ya kame ga abin da ke hannun mutane kuma ya gafara ga abin da suka mishi na kurakurai a hudu bashi akan minbari yake cewa inna dama faqarun wa innal ya'sa gina yace kwadayi shine talauci kuma dai ba tsammani ita ce wadata ka nuna baka bukatar komai wajen kowa sai wajen Allah haka nan Abdullah ibn Salam ya gamu da Ka'abul Ahbar yace ya kai Ka'abul Ahbar su wane ne malaman Allah yace wanda suke aiki da ilimin su yace mike ta hiyar da ilimi ga zakatan malamai bayan sun hardace shi sun hankalce shi yace kwadayi da kuma bukata wajen mutane wannan mun gan shi a sunan Darimi Al-hadisu sani wa salasun hadisi na 32 ana Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik daga Abi Sa'id Sa'ad dan Malik Al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa hadisun hasanun hadisi ne mai kyau Ibn Majah ya rawaito shi da Daraqutni da wasun su hadisi musnad wanda Malik ya rawaito yace wa rawahu Malik Malik ya rawaito shi fil muwatta cikin muwatta mursal a matsayin mursal daga Amr ibn Yahya daga Abihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id sai ya sarayar da Aba Sa'id ibn al-Khudri bi ambace shi wanda kuma mursal mun san da ma shine wanda ake sarayar da sahabi wala hudurqun yuqawi ba'daha ba'd yana da hanyoyin da wani bangaren shi na karfafa bangare Nawawi yayi nuni ga cewa hadisin yana da rauni Abi Sa'id hadisin shi Ibn Majah rawaito shi Daraqutni da Hakim sun rawaito shi ne daga Usman ibn Muhammad ibn Usman ibn Rabi'a wanda Darawardi ya rawaito shi daga Mazini zuwa ga Sa'id zuwa la darara wala dirara man dara darrahu Allah wa man shaqa shaqa Allah alayhi yace ba cuta ba cutarwa wanda ya cutar Allah cutar da shi wanda ya tsananta Allah tsananta mishi wanda wannan Hakim ya rawaito shi yace sahihul isnad ne wannan duka yana nuna mana cewa malamai suka ce cuta shine la darara cuta wanda zaka cuci mutum amfanin baka amfani da komai ba ka bugi wani haka ko ka mishi wani abu ko ka wanda kai baka amfana da komai ba a cutar da kan mishi addirar kuma shine cutar da kai ka amfana da abin wata daga cikin fassarar da malamai suka yi ka shigar mishi da cutarwa wanda kai amfanin yana komawa gare ka wanda wannan dukkan sun haramun ne annabi alaihi salatu wassalam ya hada su duka yayi bayanin haram ne kuma haka Allah yayi tahani game da cuta da cutarwa a cikin littafin shi gurare masu yawa ga sunan al-imam ya kawo su da ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasu hadisai masu yawa al-hadisu salisu wa salasun hadisi na 33 daga ibnu abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa lawiyu dan nasu bi da'awahum da ana ba mutane abubuwa da da'awarsu ladda arijalun amwalu qaumin da mutane sun yi da'awar dukiyar mutane kawai yace kazana wana na wani a doka a bashi wajima ahum da jina nakin su kace wana ne da yar rasu ai wani ya kashe shi a ce to kawai bashi diya raqumi dari ko kuma wani na da yi kaza wani yi kaza duka wannan da yace ba sai annabi yace walakin albayyinatu alal mudda'i sai dai kawo sheduna ga wanda yayi da'awa wadaminu alaman ankara kuma rantsuwa tana kan wanda yayi inkari hadisun hasanun hadisi ne mai kyau rawahu al-bayhaqi wa ghayru hakaza bayhaqi rawato shi da wani shi haka wa ba'dahu fi sahihain wani bangaren hadisin yana cikin bukhari da muslim yana nuni ne ga riwayar bukhari da muslim yake cewa lawi dan nasu bi da awahum ladda anasun dima'a rijalin wa amwalihim walakinna al-yamina ala al-mudda'a alayhi haka yake cikin bukhari da muslim shine yake cewa wani bangaren shi yana cikin bukhari da muslim wannan hadisi ne na al-qudha malamai sun yi ijma'i inji ibnu al-munzir Allah mashi rahama sun yi ijma'i akan cewa kawo shaidu a wajen shari'a yana kan wanda yayi da'awa ya rantsuwa kuma tana kan wanda aka yi da'awar abun akan shi ma'ana wannan hadisi malamai suka ce kuma shi a baban ahkam baban alƙalanci shi ya tattaro komai da komai ne a cikin baban alƙalanci alƙalin ya fahimci wannan ya harda ce wannan ya wadatar mishi gami da nasoshi masu yawa da warware rikicicika masu yawa ga sunan duka babubukan da yake shiga Malam Ibn Rajab ya kawo su ya dabbaka su kuma da huddo natija da kalkashin wannan hadisi al-hadisu ar-rabi'u wa salasun hadisi na 34 ana abi sa'id an amso daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa marra aminkum munkaran duk wanda ya ga munkari abin ki tare da ku cikin ku falu gayyirhu bi yadihi to hana shi da hannun shi jirkitar da wannan abin da hannun shi fa in lam yastadi idan bai samu fa bi lisanihi yayi da halshen shi fa in lam yastadi idan bai samu dama fa bi qalbihi yayi da zuciyar shi wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani rawahu muslim in rawaito shi wannan hadisi malamai suka ce annabi alaihi salatu wassalam ya fara daga mafi girma zuwa mafi ƙasa farkon wajibin mutum idan ya ga munkari shine ki da zuci wanda aka kawo ƙarshe dada an yi so mataki na biyu kuma ki da halshi mataki na ƙarshe shine al inkaru bil yad annabi sallallahu alaihi wasallam ya jirkita abin ne gaba ta koma baya ta koma gaba kuma yana daga cikin balaga ta magana wannan hadisin muslim ya rawaito shi ta hanyar ibnu mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da Allah zai aiko shi cikin wata al'umma gabani na sai ya kasance cikin mutanen shi yana da tatattun mabiya da sahabbai da suke riko da sunnar shi suke koyi da shi sannan bayan shi sai a samu su mama ya su zo su yi ta fadar abin da ba su aikatawa suna umarni da abin da su ba su umartuwa da shi duk wanda ya yake su da hannun shi mummuni ne wanda ya yake su da halshen shi mummuni ne wanda ya yake su da zuciyar shi mummuni ne yace walaysa wara azalika min al-iman habbat khardal babu imani koma bayan wannan daidai da kwayar komayya dan saboda me yasa shine karshen mataki na kake a zuci kaga ana aikin sabo baka iya hana da halshe ba zaka iya yin wa'azi ba dan kai ba malami bane nayi da halshe shine na malamai wanda kuma bai iya wannan ba shine yake a zuci yi kuma da abun nan inkari da hannuwan nan kuma ashabu sulda ne kuma kowa daidai gwargwadon sulda shi in shugaba ne na kasa a kasa gaba ɗaya yake da sulda in gwamnati jiha ne a ƙarƙashin jihar shi yake da sulda in mai gari ne a unguwar shi yake da sulda wannan daidai gwargwadon ashabu sulda kowa in a gidanka ne kai kake da sulda kai ke da ikon al-inkaru bil yad da makamantansu wannan annabi alaihi salatu wassalam shi ma ya tattaro dukkan wasu abubuwa da ake bukata na addini wannan hadisi mai kima hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai sibu ummati fi akhiriz zaman bala'un shadid al'ummata bala'i mai tsanani zai same su a ƙarshen zamani min sultanihim daga shugabannin su la yanju minhum illa rajulun arafa dinallah ba wanda zai tsira a cikin su sai mutanen da ya san addinin Allah fajahada alaihi bilsani yayi ta yakar abin da harshen shi akwai wani abin da ban mu ciki a yau annabi ne fa alaihi salatu wassalam ke hadin wannan yace wayadihi wa qalbihi da hannun shi da zuciyar shi yace fazalika allazi sabiqat lahu sawabiq wannan shine cikin ƴan rigayriga ƴan gaba-gaba yace wa rajulun arafa dinallahi da mutunan da ya san addinin Allah wa saddaqa bihi ya gaskata shi walil awwali alaihi sabiqa na farkon ya rigaye shi ya wuce shi yace wa rajulun arafa dinallahi da mutunan da ya san addinin Allah ya kyale yayi shiru idan ya ga manya amalu bi khairin ahabbahu alai in ya ga mai aikata alkhairi yaso in ya ga mai aikata mummuna yaki a zuciyar shi yace wannan shi ma kuma zai tsira amma wancan guda biyun duka sun rigaye sun hi shi wannan hadisi ne wanda yake fassara wancan hadisin da muke kai haka nan isma'ili Allah mashi rahama ya huddo shi ma ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga umar tushiku hazihi al-umma an tahliku illa salasatu nafarin wannan al'umma sun kusa su halaka sai jama'a guda uku kawai yace na farko mutunan da ya san yayi inkarin abu da halshen shi da zuciyar shi idan yayi ragwanci yayi inkari da halshen shi da zuciyar shi idan yayi ragwanci yayi inkari da harshen shi to yayi inkari da hannun shi yayi inkari da harshe bai yi ba to yayi da zuciyar shi haka nan annabi alaihi salatu wassalam yake kawo hadisai masu yawa wanda suke goyen bayan wannan hadisan haka sunan Abi Dawud annabi yake cewa idan aikata aikin sabo a ban kasa wanda ya halarci wannan saban zuciyar shi take abin to kamar bayyanan ne wanda kuma ba an yi aikin sabo gabanka amma dan baka da ikon hanawa a mota ce kun gamu an sa kada-kada ana ji amma zuciyar ka batta so ba yadda zaka idan baka da ikon hanawa to daidai kake da wanda bai ma saurara ba yace wa man gaba an hafara di hakana kaman shahidaha wanda kuma bayyana aka yi ran shi so abun to kamar da shi da wanda suka yi abun duk daya ne bayyanan amma aka ce mishi ai tun mu hawo motar nan har zuwa can waka kaza aka yi ta sawa yayyaba yace kai wannan ai shi yasa an biskin nan suke burge ni na ji dadin su to wannan nuna jin dadin da yayi da shi da wanda suka saurara daga nan har zuwa ne ya mai ana ta kidi tare da shi duka ɗaya suke in ji annabi alaihi salatu wassalam da al-imamu Abi Dawud ya rawaito shi a wani hadisin yake cewa duk wanda ya halarci aikin sabo ya kin shi to kamar bayyanan ne akai wanda kuma bayyanan kuma sai ya so abin da shi da wanda suke na akai duk tahiyarsu daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu mutane wanda za a aikata aikin sabo tare da gaban su suna da ikon gayyarawa su ki gayyarawa sai Allah ya kusanta ga baki daya ga masu da ukuba da azaba ga baki dayan su da hadisai da dama wanda suke kawo al'amr bil ma'ruf da annahi wa anil munkar hadisai akai ta kawowa da dama akan su wanda al-imam ga sunan yake cewa la yamna anna rajulan haibatin nas an yaqulu bi haqqin idza alimahu kada dayan ku yaji tsoran kwarjinin mutane ya hana shi ga musu gaskiya yace dan saboda gobe kiyama Allah zai ce wani gaban ka aka aikata aka aikata kaza baka hana ba zai ce ya Allah aitu ashiya an fahibna mun ga abubuwa masu yawa tsoran jama'a mukai sai Allah ya ce to saboda haka ne kai nesa da ni yau ba kai bani hadisi ne sahihi wanda al-imam ya rawaito shi al-imam al-hakim al-imam ahmad nike so